Tun da farko dai a cikin watan Disamban bara, ƙungiyar ta ECOWAS ƙarƙashin shirinta na gaggawa ta taimaka wa magidanta 850 a ƙaramin hukumomin Katakun, Jama'are da Zaki da Gamawa da kuma Giyaɗe. Ana sa ran magidanta guda 1,000 za su amfana daga shirin na ba da agaji. A jawabinta a madadin ƙungiyar ECOWAS, Daraktan Agajin Gaggawa Dr. Sintike Tafa Egbe ta yi gwamnatin jihar Bauchi.
Yau na zo a madadin shugabanmu, sunan shi Dr. Aliyu Umar Ture, shi daga Gambia ne. Shi ya turo mu zo nan yau. Mun zo nan muna isar muku da gaisuwan shi, gaisuwan shugabanmu daga duk mutanen ECOWAS zuwa ga gwamnatin jihar Bauchi da al'ummar jihar Bauchi da sarakuna da malaman gargajiya da na addini. Mun san cewa cikin shekara 2024 ambaliyar ruwa ta shafe al'ummomin jihar Bauchi. Mu ECOWAS mun so saboda mu ba da goyon bayan aikin da gwamnatin ku take yi. Ga kayan mu anan da za a ba ma mutanen da suka zo daga karfi, kuma mun gode ma gwamna shi ma ya kawo nashi kare. Haka ya nuna cewa gwamnati ta tarayya, gwamnati ta jihar da kuma duk al'ummomi da Nigerian Red Cross duk da ECOWAS muna aiki tare saboda mu yi taimako ma wanda suke da damuwa.
Ita ma dai kwamishinan ma'aikatar jin kai na jihar Bauchi, Hajara Yakubu Wanka, ta bayyana irin tallafin da jihar ta samar wa mutanen da ruwan yawa barna a daminan bara.
Abin da ya kawo mu, akwai Federal Ministry na Humanitarian Affairs wanda su ne da ECOWAS da Red Cross suke distributing wannan kaya, kuma inda wanda suka batun ruwa disaster na ruwa na 2024 ya shafe su. A Bauchi muna da local government wajen guda 16, amma kowa ya san ta arewa sun yafi shafan su. So sun je su gama wa Zaki, Katagun, Shira da sauransu, sun raba wajen kaya guda ma mutum 1,000. So za a raba kaya, sun ba da kaya ina ga items guda 9 ne, da kuma kowa zai samu kuɗi 75,000. So shi kuma mai girma gwamna, so ya ce ya kamata a ƙara shi ma state ta ƙara mutum 150 kamar nasu. Kuma akwai buhun shinkafa, akwai buhun masara, akwai katan ɗin taliya, akwai makaroni, akwai tabarma, akwai bargo, da kuma same number of kuɗi 75,000.
Kuma mutanen da suka amfana daga shirin sun bayyana jin daɗi da gujiyarsu kamar haka.
Assalamu alaikum warahmatullahi. Sunana Sa'adatu Musa daga Kirfiya. Farin cikin ma wallahi ba zan iya misaltuwa ba, dan wallahi wannan abu ya mun ji daɗin sa sosai 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 yadda ya kamata.
Ka samu na sabu ga suna tara gari ga abinci da ga taburma da abubuwa iri-iri wanda ban bude ba, ma ga mai ga abuka abinci ga kuma taburmai da sauransu.
Hadda
kuɗi ga suna 70,000 da ke
sashen ba da agaji ta ƙungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ECOWAS ta fara ayyukanta a Najeriya ne a shekarar 2022, kuma a halin yanzu dai aƙalla kowace jiha a Najeriya ta amfana daga shirin ba da agaji. Abdulwahab Muhammad, muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.